Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokanan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku yau Laraba 8 ga watan Yuni na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfil da kanin labarai.
Jiya Talata, Rasha ta ikirarin cewa ta karbe ikon kusan daukacin lardin Luhansk da ke gabashin Ukraine. Sai dai jami'an Ukraine sun ce dakarunsu babu gudu ba da baya. Babban bankin duniya ya ce duniya na shiga wani lokaci na rashin samun ci gaba da hauhawar farashin kayayyaki. Ga Indiya rage hasashen ci gaban da za a samu a duniya da kashi 1.2 cikin 100. A kuma za a ji cewa Iran ta zartar da hukuncin kisa ga wasu fursunoni 12 a wani gidan yari da ke kudu maso gabashin kasar a jiya Talata.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta shiga matakin kada ƙuri'a zaben fidda gwanin ɗan takarar shugaban ƙasa da ake gudanarwa a dandalin Igil da ke Abuja. A jamhuriyar Nijar kuma
aikin na asha wanda rikisi labe kamata ba a yi cikin haƙƙin Allah, shi yasa ƙarƙin matakan an sa rubutu ko wani yi.
A jamhuriyar Nijar kuma hukumar alhazai ta dakatar da wasu kamfanonin hajjin ƙasar saboda zarginsu da ba da sunayen bogi a yayin rijistar maniyyata. Murtala Faruku Sanyin na zai shigo da shirin baki mai yanka wuya, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jiya Talata, Rasha ta yi ikirarin cewa ta karbe ikon kusan daukacin lardin Luhansk da ke gabashin Ukraine. Sai dai jami'an kasar Ukraine sun ce dakarunsu na tsaye a kazaman fadin da suke gwabzawa da dakarar Rasha a kan titunan birnin Severodonetsk mai masana'antu na yankin. Bayan shafe makonni ana kai harhara a gabashin Ukraine, ministan tsaron kasar Rasha Sergei Shoigu ya ce a halin yanzu dakarun na Moscow suna rike da kashi 97 cikin 100 na lardin Luhansk, wani bangaren yankin Donbas da ke fatan za ta yi kirarin kwacewa bayan da suka yi ƙasa a gwiwa a yakin da aka yi na hambar da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ko kuma kama shi a babban birnin ƙasar na Kiev. Zelensky a cikin jawabinsa na hoton bidiyo a jarar Litinin ya ce jarumanmu suna kan tungarsu a Severodonetsk. Magajin garin Alexandra Trucks ya faɗa a gidan talabijin na Ukraine a ranar Talata cewa dakarunmu sun ƙarfafa matsayinsu kuma suna ci gaba da yaƙi. Jiya Talata, babban bankin duniya ya ce duniya na shiga wani lokaci na rashin samun ci gaba da hauhawar farashin kayayyaki, yayin da ya rage hasashen ci gaban da za a samu a duniya da kashi 1.2 cikin 100 zuwa 2.9 na shekarar 2022. Bankin ya ƙara da cewa akwai yiwuwar ƙasashe da dama za su fuskanci koma bayan tattalin arziki. Bankin ya zargi annobar coronavirus da haifar da yawancin matsalar, kuma ya ce mamayar Rasha da ta yi wa Ukraine shi ma wani lamari ne. Haɗarin hauhawar farashin kayayyaki yana ƙaruwa a yau, in ji shugaban bankin duniya David Malpass a farkon rahoton. Rahoton ya ce wannan matsalar za ta ci gaba har tsawon shekaru 10 saboda raunin zuba jari a yawancin duniya tare da hauhawar farashin kayayyaki. A yanzu matsalar na tafiya har tsawon shekaru masu yawa a ƙasashe da dama. Akwai haɗarin cewa hauhawar farashin kayayyaki zai kasance mafi girma har tsawon wani lokaci. Babban bankin yana tunanin ci gaban duniya zai yi sama da kashi 3 cikin 100 a cikin shekarar 2023 da shekarar 2024 tare da hauhawar farashin kayayyaki a yawancin tattalin arzikin wasu ƙasashe. Iran ta zartar da hukuncin kisa ga wasu fursunoni 12 a wani gidan yari da ke kudu maso gabashin ƙasar a jiya Talata, kamar yadda wata ƙungiya mai zaman kanta ta bayyana, yayin da ake ƙara nuna damuwa kan ƙaruwar hukuncin kisa a jamhuriyar musulunci ta Iran. Maza 11 da mace 1 waɗanda aka yanke hukuncin ko dai kan laifin mugun ƙwayoyi ko kuma kisan kai An rataye su ne da safiyar ranar Litinin a babban gidan yarin na Zahiddan da ke lardin Sista Balustan da ke kusa da yankin kan iyaka da Afghanistan da Pakistan. Kungiyar kare haƙƙin ɗan Adam ta Iran IHR mai hedikwata a Norway ta faɗa. Ta kuma ƙara da cewa dukkanin su 'yan tsiraru ne na ƙabilar Baluch waɗanda galibi suna bin tsarin sunna a musulunci maimakon shi'a da ke da rinjaye a Iran. Daga cikin mutane 12 an yanke wa shida hukuncin kisa bisa laifin da suka shafi muggan ƙwayoyi, yayin da shida kuma aka yanke musu hukuncin kisa. Sanarwar ta ce babu ɗaya daga cikin hukuncin kisa da kafafen yaɗa labarai na cikin gida suka rawaito ko kuma daga jami'ai a Iran.
An jima kaɗan, Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta shiga matakin kada ƙuri'a a zaben fidda gwanin ɗan takarar shugaban ƙasa da ake gudanarwa a dandalin Igil da ke Abuja. APC ta shiga kada ƙuri'ar bayan 'yan takara 7 sun janye wa Ahmed Bola Tinubu, da hakan ya kawo sowar samun tagomashi daga magoya bayansa. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Nasiru Adamu El Hikaya ya aiko mana.
Zaben da da aka fi ganin zafinsa tsakanin Tinubu da mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo na gudana ne ta hanyar rubuta sunan ɗan takara a kan takarda da alƙalami, inda aka yi ta dakatar da zaben don ƙorafin wasu na neman kawo kumbiya-kumbiya a tsarin zaben, ko ko neman karɓar alƙalami su rubuta wasu sunan a madadinsu da ake gani yana iya kawo maguɗi kenan.
Da Bola Ahmed Tinubu kuma a ko'ina a shirye muke mu ba wa duk wanda aka bata wa rai hakuri a cikin jam'iyyar APC domin mu zo mu dangwalawa national leader a cikin wannan tafiya ta.
Barayin Bauchi Sunusi Baban Takko na daga magoya bayan Tinubu ya ce in an ba wa Tinubu dama tamkar biyan bashin taimakawa shugaba Buhari ne a zaben 2015. Yana mai mara baya ga kalaman Tinubu na cewa shi ya taimaka wa shugaba Buhari ya zama shugaban Najeriya.
Ko ni ne abin da ya yi nan shi zan yi wa Buhari? Ko ni ne? Kuma abin da ya kamata yi kenan, domin saboda kaga halacci wani abu ne, shi dan Adam yana da daraja, yana da mutunci. In ma za ka cutar da shi, mutumin da ya maka alheri, in za ka cutar da shi ma ba za ka fito a fili ka nuna ba ka tare da shi ba. Saboda haka duk abin da ya faɗa a kuna Tinubu ya faɗi daidai, kuma abin da ya kamata ya faɗa kenan, kuma ko da ni ne haka zan faɗa. Mutumin da bai mai mana ba mu 'yan Arewa. Me bai mu Buhari ba, me bai wa ma APC ba, a zo yau ana ta nema a ɗauko haɗa shi faɗa da yaronsa, shi yaronsa ne shi Osinbajo.
Gwamnonin Arewa na APC in banda Yaya Bello na Kogi da ke takarar na mara baya ne ga mulki ya koma kudu, har ta kai ga ɗan takara gwamna Abubakar Badaru na Jigawa ya janye da mara wa Tinubu baya. Gwamna Muhammadu Inuwa Yahaya ya ce matsayin gwamnonin ita ce maslaha a jam'iyyar ta APC. Dogon yanayi mai tafiyar hawainiya na kaɗa ƙuri'ar jiha bayan jiha ya gajiyar da mutane da ba masu zaɓe ba suka riƙa ficewa daga dandalin, wasu kuma har barci ya share su. Shugaba Buhari ya fice daga dandalin gabanin fara kaɗa ƙuri'a, inda daga bisani wasu gwamnonin ma suka riƙa su lalewa. Nasiru Adamu El Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu El Hikaya da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfil Hashim ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Yayin da mahukunta a Najeriya suka ce suna gudanar da binciken gano mutanen da ke da hannu a mummunan harin da aka kai ma jami'ar Katolika a Najeriya na ran Lahadi, harin da ya yi sanadiyar rayukan masu bauta da dama tare da jikkata wasu masu yawa. Yanzu haka dai ana ci gaba da baiwa waɗanda suka jikkata kulawa a cibiyoyin kiwon lafiya. Wakilin sashen Hausa Hassan Umar Tambol ya ziyarci ɗaya daga cikin wuraren da ake jinyar waɗanda suka jikkata domin jin halin da suke ciki.
flood electric see the cloth where we go church like this. We just here go to run come out. We no way. Instead of na back.
Daya daga cikin waɗanda aka harba a cocin ta ce ga tufafin da ta je coci da su a wannan rana ta ce a cikin cocin suka ji ƙarar bindiga ba damar fita kuma an harbe ta ga bayanta an harbe ta a hannu Mr. Benjamin da shi ma aka harba ya ce yana cikin cocin ne
Benjamin I went inside church it was at the closure period so we started hearing gunshot outside and started that
Mr. Benjamin yace suna cikin coci ana batun tashi sai suka ji harbin bindiga harbin yana kusantar cocin wani ya leka don ya ga abin da ke faruwa sai ya ga mutane sun yi shiga burtu suna sanye da kayan soja sun rufe fuskokin su sai suka kwanta suka boye duk da boyewar da sun kai an harbe shi ga kafafu biyu
My name is John Gloria so after the government father gave us the final blessing we heard a gunshot outside we were even thinking maybe is
Madam John Gloria tace imamin cocin ya albarkace su kenan a ƙarshen ibada sai kawai suka ji harbi a waje sai tsammanin abin wasar yare ne tace sai ni boye a ƙarƙashin kujera kowa yayi ta kansa harbin ya same ni a kafa harbin ya same ni a hannu harbin ya same ni a duwawu Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga garin Owo a jihar Ondo Nigeria
a gaida Hassan Umar Tambuwal Jiya Talata dakarun kasa da kasa tare da sojojin Najeriya da Niger da kamar da kuma Chad sun ce sun kashe mayakan yan ta'adda sama da 800 cikin kimanin watanni biyu a yankin tafkin Chad mai fama da rikici. Kasashen hudu na yammacin Afirka da Benin ne suka sake kafa runduna a shekarar 2015 domin yakar kungiyar Boko Haram da kishiyar ta kungiyar IS da ke yammacin Afirka ISWAP. Rundunar haɗin gwiwa ta Multinational Joint Task Force ta ce ta kashe mayakan yan ta'adda 805 a tsibirin tafkin Chad da kuma yankunan da ke makwabtaka da su tsakanin ranakun 28 ga watan Maris zuwa 4 ga watan Yuni inda ta bayyana samun nasara ga har-haren da ta kai. Faɗin tafkin Chad mai girman fadama ya ratsa kan iyakokin Najeriya da Niger da kamar da Chad. Sannan Boko Haram da ISWAP sun kafa sansanoni a kananan tsibiran da ke cikin ta. Daga ƙarshe Amurka ta gargaɗin cewa za a mayar da martani cikin gaggawa idan Koriya ta Arewa ta yi gwajin makaman nukiliya. Irin wannan martanin, in ji masana, dole ya haɗa da ƙarfafa tsaron Koriya ta Kudu, yayin da ake kai hari kan hukumomin China da Rasha, da kuma ɗaiɗaikun mutanen da ke goyon bayan shirin makaman nukiliyan Koriya ta Arewa. A birnin Seoul jiya Talata, bayan gana da mataimakin ministan harkokin wajen Koriya ta Kudu na farko, Cho Hong-dong, mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka, Wendy Sherman, ta ce za a mayar da martani cikin gaggawa da ƙarfi kan gwajin makaman nukiliyar Koriya ta Arewa. A wani taro da aka yi a Vienna ran Litinin, Rafael Grossi, babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa. Ya ce Koriya ta Arewa na shirin yin gwajin makamin nukiliya yayin da aka sake buɗe wata hanyar shiga ƙarƙashin ƙasa a wurin gwajin nukiliyar ta na Pyongyang.
A gaida Sarfil Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin nama a jamhuriyar Niger, yayin da wasu kasashen duniya suka fara jigilar majiyata hajjin bana zuwa kasar Saudiya. Hukumar alhazai a jamhuriyar Niger ta dakatar da wasu kamfanonin hajjin kasar saboda zargin su da ba da sunayen bogi a yayin rajistar maniyyata, sai dai wasu daga cikinsu suna cewa tangardar na'ura ce sanadin wannan al'amari. Sulan Mumun Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Kamfanonin aikin haji kimanin biyar ne hukumar ta alhazai wato koho ta ba da sanarwar dakatarwa bayan da ta ce ta gano su da tusa sunayen bogi a jerin maniyyatan bana. Lamarin da ke zama wani babban laifi a tsarin rajistar aikin haji wato system gaho. Shugaban hukumar alhashi Ibrahim Kaigama ya yi mana ƙarin bayani akan dalilan ɗaukar wannan mataki.
Kamfanin da muka dakatar da su sune Agence de Voyage Alkawali, Agence de Voyage Garo Hira, Agence de Voyage Albaraka, Agence de Voyage Point D, Agen de voyage Daru Fikir. Wannan sune guda biyar kenan muka samu da wannan layin, layin toge. Ga wannan aikin Allah kenan, aikin Allah ne. Aikin na asha wanda bismillah bai kamata ba aisha cikin haƙin aikin Allah. Shi yasa muka dauki matakan. An sa gobe kan wani
shugabar daya daga cikin kamfanonin da wannan al'amari ya ritsa da su, Hajiya Hajara Garul Hira, ta bayyana cewa kuskure aka samu wajen rajistar sunayen alhazan da take yi wa jagora. Tana mai kallon abin a matsayin wata kaddara.
Informatician ne cikin kuskure ne suka sa date de naissance et lieu de naissance, sai sun kamance ba su sa suna ba. Shi dai ne mu problem ke mu mutum biyu. Na sai na ga komisar ya ce kaddara ne a nungurin kaddara, insha Allah kuma suna gani abin da za su yi. Yanzu na jiran sakamako wajen Ubangiji na, da ni na san ban yi laifi ko guda ba, na san kuma ban iya cuta ba, kuma ɗan kuhu sun sani kowa ya sani ban taba tai ni kai mutum ni bari, kuma ban taba bari mutum nan ya mai bai ta yi ba. Ban san komai ban, ba an yi aikin haji ba, wanga jaraba na ɗauka tun da na san Allah ya kame ni.
Hukumar ta Koho ta ƙara da cewa kai tsaye matakin dakatar da waɗannan kamfanoni ke shafar alhazan da suka yi wa rajista.
Duk wanda ya gande kamfanin da yake ciki an dakatar da ita, kawai abin da ya mishi saura kawai, amshi kudin shi ta wani kamfani ya yi zuwa kudin shi ya dai. Wuri bai kure ba ɗan saboda ina cin zuwa bara kwana uku, kuma bayan kwana uku zan ƙara bara kwana uku, in Allah ya yarda. Don kuma na zato in dai kana kudin ka hannunka, duk da kake so saka ka zuru sunanka kuma. Gwamnatin Arabi Saudi ya ba mu labarin cewa ko mun cike wannan gurbin 7,714 suna da musu ƙara mana.
A nasu ɓangare, kamfanonin Haji da Umara, mambobin ƙungiyar ejoji ta ANAP, na gab da kammala shirye-shiryen ƙarshe, kamar yadda mataimakin shugaban ƙungiyar Alhashi Hassan Mani ya shaida mana.
Gaskiya komai na zuwa daidai, alhamdulillahi kasiran, kuma muna nan muna ta rijista mahniyata na bana. Sai dai mu ce Allah Ubangiji mai kowa mai komi, dan albarkacin nabiyina wa habibina al-Mustafa sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ya sa mu yi aikin hajjin ga a cikin sa'a, mu je cikin sa'a, mu dawo cikin sa'a.
A cewar shugaban hukumar Alhazai, a ranar 20 ga watan nan na Yuni ne ake sa ran fara dakon Alhazai zuwa ƙasa mai tsarki daga nan Niger, ko da yake akwai yiwuwar samun canjin kalanda, in ji shi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulaiman Mummuni Barma da wannan rahoton. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Hankali ya karkata kan babban taron jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya domin ganin wanda za ta tsayar takarar shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa. To sai dai wasu 'yan takara daga kudancin ƙasar na ganin da lauje cikin nadi. Assalamu alaikum. Tun bayan da babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta gudanar da babban taron ta a makon jiya, inda ta tsayar da tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar a matsayin dan takararta na shugaban kasa a babban zaben shekara ta 2003 mai zuwa, yan kasar suka yi ta dakon ganin yadda za ta kaya a jam'iyyar APC mai mulki domin ganin wanda zai fafata da Atiku a zaben mai zuwa. Yanzu haka kuma ana ci gaba da gudanar da babban taron jam'iyyar ta APC a Abuja, babban birnin kasar, domin fitar da wanda zai yi nasarar daga tutar jam'iyyar a zaɓen mai zuwa daga cikin 'yan takara 23. Tun gabanin ranar taron dai, shugabancin jam'iyyar sun yi ta shige da fice domin ganin an sami sulhu tare da sasantawa kan ɗan takara ɗaya, amma lamarin bai kai ga nasara ba. An gudanar da taruka daban-daban tare da zimmar cimma daidaito, inda daga bisani aka sami rahoton wata sanarwa da aka yi zargin ta fito daga shugaban jam'iyyar na ƙasa Abdullahi Adamu, da ke cewa an yi matsayar sulhuntawa kan shugaban majalisar dattawa Ahmad Lawan. To sai dai hakan ya kuma sabunta takaddamar, inda nan take gwamnonin jihohi na jam'iyyar suka gana da shugaba Buhari suna ƙalubalantar wannan sanarwa. Kano kuma suka ce su sun ma yi muwafaƙa kan cewa jam'iyyar ta fitar da ɗan takara daga yankin kudancin ƙasar. To sai dai kuma ɗaya daga cikin gwamnonin, wato gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello, wanda yana ɗaya daga cikin masu takarar, ya yi fatali da wannan shawara ta takwarorin nasa. Yana mai cewa duk wani yunkuri na fitar da shi daga cikin 'yan takara to tamkar wata barazana ce da kan iya haifar da rikici a jam'iyyar. Rashin cimma matsaya da daidaito a yunkurin na sulhu ya sa jam'iyyar ta yanke shawarar gudanar da zaben fitar da gwani, inda wakilai 2,322 daga dukkan jihohin Najeriya za su kaɗa ƙuri'a domin zaben ɗan takara. Kafin lokacin kuma an baiwa dukkan 'yan takarar damar yin jawabi a taron, inda aka sami 'yan takara 9 suka bayyana janyewarsu daga takara. 8 daga cikinsu suka goyi bayan Bola Ahmed Tinubu, yayin da 1 ya goyi bayan mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osinbajo.
By the decision of my colleagues, the northern governors, that power was shifted to the south. I want to reconfirm my withdrawal from this race and invite all my supporters and delegates to support our father, our leader, Bola Ahmed Tinubu. Thank you.
Gwamnan jihar Jigawa kenan Badaru Abubakar, ɗaya daga cikin 'yan takara na gaba-gaba, yake bayyana janyewarsa daga takara tare da goyon bayan Tinubu, bisa abin da ya kira matsayar da gwamnonin jihohi musamman na arewa suka yi da suka nemi a bayar da takarar ga yankin kudu. To sai dai a yayin da 'yan takara mafi akasari daga yankin kudu maso yamma suka so majanyewa Bola Ahmed Tinubu, lamarin bai yi wa wasu 'yan takara daga yankin kudu maso gabas daɗi ba, musamman la'akari da cewa 'yan yankin sun dade suna fafutukar samun wannan matsayin. Sanata Ken Inamani ne ya fara janyo hankali kan lamarin.
The party should maintain that justice, peace and unity. Justice in the sense that let us rotate or zone offices as we did on March 26.
Duk da yake Sanata Inamani ya yi jirwaye ne a kaikaice, ɗaya daga cikin 'yan takara daga yankin Obonnaya Anu fitowa ya yi ƙarara ya bayyana lamarin a matsayin rashin adalci tare da zargin wata ƙullalliya da zurma gudu.
Now, Mr. President will be completing his tenure by 29th of May next year. Naturally, it should be somebody from the southeast. I'm not saying this because I'm from the southeast. Somebody from the southeast that will now replace him. And that will give the opposite of South versus North and Christian versus Muslim. And it will.
Yace a yanzu da shugaba Buhari zai kammala wa'adin mulkin sa ranar 29 ga watan Mayu shekara ta 2023. Kamata yayi a ce wani daga yankin kudu maso gabas ne ya gaje shi. Wannan zai kawo ƙarshen cece-kuce tsakanin kudu da arewa ko musulmai da kirista.
The Southwest has 8 years as president, 8 years as vice president. Can you at the South, they have 8 years vice president and president. Where is the justice? Where is the justice?
Yankin kudu maso yamma ya yi shugaban ƙasa shekara 8, ya kuma yi mataimakin shugaban ƙasa shekara 8. Yankin kudu maso kudu ya yi mataimakin shugaban ƙasa da kuma ma shugaban ƙasa tsawon shekara 8. Shin ina adalci a nan? Shi ma dai ɗaya ɗan takarar daga yankin, tsohon gwamnan jihar Imo Rochas Okorocha, ya ƙara jaddada wannan bukata, to amma kuma ya kasance mai jawabi na farko da ya danganta kansa da yankin arewa cikin harshen Hausa.
Arewacin Najeriya ku sararin tukuna, a tafiyan nan na so ku san cewar ba ku da wani masoyi wanda ya fi Rochas. Na so ku musu tambaya da tukuna, duk mai Suleiman takara shugaban kasan nan, wallahi billahi lazim, ba su san masalan arewa ba, ba su san darajar arewa ba. Ni Rochas Danji kan Sokoto na san masalan arewa. Ku tambaye su guna, ku ma su tambaye daya, me kun taba yi mai arewa? Yanzu ba to an zo siyasa sai ku tashi sai kuna haƙoina a ce a ba ku Korea. Ku yi mai da Korean? Ba ku san mutum da ba sai yanzu.
A lokacin jawaban dai alamu sun soma nuna nasara ga Bola Ahmed Tinubu, la'akari da ɗimbin 'yan takarar da suka janye masa. To sai dai kuma tunanin mutane da dama ya kuma sauyawa a yayin da aka kira mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo, wanda shine dan takara na karshe da yayi jawabi sakamakon barkewa da sowa da filin yayi tare da dimbin jama'ar da ke rera waƙoƙin nuna kaunar su a gare shi, lamarin da ma ya hana shi iya soma jawabin na tsawon lokaci. Zuwa lokacin hada wannan shiri dai tuni da aka soma kada ƙuri'a, to amma kuma ba kai ga samun sakamakon zaben ba. A shirinmu na makon jiya mun so mu kawo muku wata dambarwa a zaben fidda dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Kano kafin lokaci ya yi mana halinsa. A yau kuma za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da muka yi da Shehu Yusuf Kura dangane da wannan batu.
Bangare shine wani kaso dan kadan na wani babban bangare na wani babban abu, saboda haka in mutum yana cewa yana da bangare to yana admitting ne fa ga kansa cewa ni wani abu na yaga daga cikin wani abu da yake babba. Babu wani bangare a Kano, amma akwai shugabanci da Rabi'u ya tafi ya bari, Rabi'u Kwankwaso, wanda suke ikirarin su ne shugabanni. Kuma kotu, saboda ba mu san yadda kotu take aiki ba, ba mu san hujjojin da kotu ta dogara da su ba, kotu ta ce su ne shugabanni. To amma kamar inda nake so mutane su gane, shugabancin iya daban a jiha kuma dan takarar ta, ko kuma yadda ake fitar da dan takarar ta daban. Al-ma'ana dai shine an yi zaɓe wajen iya daga ƙasa ta turo turawan zaɓe, an yi zaɓe an fitar da Sadiq Wali ya ci zaɓe, ya yi takara tare da Ibrahim Al-Amin Litin, ya yi takara da Dr. Sangwani, ya yi takara da Yusuf Jalla Ɗanbata, ya yi takara da mutane da yawa, kuma dukkaninsu sun yarda da sakamakon zaɓen nan cewa Sadiq Wali shi ya ci zaɓe. Saboda haka gaskiya mursala babu kudancen bangare, akwai suke ganin cewa su ne suke shugabancin PDP a Kano. Amma zancen an yi zaben takarar gwamna, an zaɓi Sadiq Wali, babu wanda yake tantama a kan wannan, su kansu ba sa tantama a kan wannan, illa dai iyaka su ce ban su yadda ba, ko kuma su ma sun yi nasu, amma daga sun yi nasu wannan ba ina nufin shi ne halastacce ba.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Jumbe Hamza da ya daidaita mana sautin shirin, Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Jiya Talata, Rasha ta yi ikirarin cewa ta karbe ikon kusan daukacin lardin Luhansk da ke gabashin Ukraine, sai dai jami'an kasar Ukraine sun ce dakarun suna tsaye a kazaman fadin da suke gwabzawa da dakarar Rasha a kan titunan birnin Severodonetsk mai masana'antu na yankin. Bayan shafe makonni ana kai harhara a gabashin Ukraine, ministan tsaron kasar Rasha Sergei Shoigu ya ce a halin yanzu dakarun na Moscow suna rike da kashi 97 cikin 100 na lardin Luhansk, wani bangaren yankin Donbas da ke fatan za ta yi kirarin kwacewa bayan da suka yi kasa a gwiwa a yakin da aka yi na hambar da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky. Jiya Talata, babban bankin duniya ya ce duniya na shiga wani lokaci na rashin samun ci gaba da hauhawar farashin kayayyaki, yayin da ya rage hasashen ci gaban da za a samu a duniya da kashi 1.2 cikin 100 zuwa 2.9 na shekarar 2022.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sautin ya bada umarni, da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.